Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fata an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba, a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu taurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na san yana an tashi lafiya.
Lafiya kalau malama Grace, da fatar an waye.
Ya zafi kace ka lokacin da ka shigo gari na an ka taba sanin wai ana irin zafi haka. Ashe na sun san zafi.
Gaskiya kan a yadda muka shigo da irin yadda zafi yake ban taba tsammanin za a yi zafi haka ba. Saboda ke ga totali sai kaga ga rana nan kirkire amma irin zafin da ake kodawa abin sai dai a hankali. So gaskiya abin an ba da ni zance gaskiya.
Ka dana kowane yanayi.
Na dana sanyi, na dana zafi.
Sai aka zaci cewa wannan corona da aka fara ta lokacin sanyi wai kamar ana zaton cewa idan rana za ta koda ta, amma kuma rana America ta ki kashe ta.
Ina wallahi kan zafin ya ki kashe ta kamar yadda ake tsammani.
Me ka lura da shi wannan mako dangane da wannan batun na corona?
Eto abin da na lura da shi malama Grace, irin yadda wato ake ci gaba da kokarin bude abubuwa, amma kuma a lokaci guda ita hukumar lafiya ta duniya wato WHO tana ƙara nuna cewa wato har yanzu fa ana ƙara samun ci gaba ga kamuwa ko kuma yaduwar wannan cuta. Wani abin da ma ya fi jan hankali malama gare shine irin wato yadda wasu masana suka daga kasashe wasu masana ne daga kasashen duniya kusan 32 suka wato kalubalance ita hukumar lafiya ta duniya da cewa to bayanan da ta yi a baya fa ya kamata a saki bitar su, saboda cutar nan kamar yadda ta ce a da ana ɗaukar ta ne kawai ta hanyar tari ko atishawa ne take fita, to amma yanzu sun gano cewa ta numfashi ma ana iya ɗaukar ta kai tsaye, saboda haka sun ce dole a sake lale ga yadda
ake yi. Haka yanzu aka ce iska da ake shaka da da ake tunanin cewon iska ba za a ɗauke ta ta iska ba.
A da kin ga ana ma cewa sai idan mutum zai fita ne kawai zai saka wannan takunkumin rufe hanci da baki, to amma suka ce to tunda dai cutar nan yanzu in ta fito tana laƙewa ne a zirin iska, kuma ko a numfashin mai ita ma tana iya fitowa, don haka maganan cewa dole sai a waje ne kawai za a sa takunkumi ta tashi, dole duk inda mutum yake sai ya sa wannan takunkumi. Saboda haka abin da kawai dai za a yi shine mutane dai su ɗauki bakin gwargwaron iyakar matakai, kuma a ci gaba da addu'a Allah shi mana kariya da wannan cuta.
To amma kuma na san yana ana batun cewa kuma in ka daɗe da takunkumin nan kuma sai maimakon sai iskar da kake shaka kuma ta zama iska mai guba.
Gaskiya ne malama Grace, tunda kin ga shi kan shi takunkumin ai akwai wasu sinadarai da suke tattare da shi wanda musamman idan ka sa sabo, in ka sa sabon nan da sa shi zaka shaki wani iska zaka ji irin sinadaran da aka sa mishi dai sun shiga cikin zirin hancin ka, dai zaka ji abin ba daidai ba.
To kamar yadda muke faɗa kowane lokaci, kowa yana da hakkin ya kare kanshi ya kare kuma wani.
Wannan haka take, dole ne kowa ya ɗauki matakai kamar yadda ya kamata a bi umarni, sannan saura kuma sai a yi addu'a a bar ma Allah abin nan sauran bayani, Allah shi mana sauƙin wannan larura kuma shi mana sauƙin wannan annoba.
Haka to Allah ya sa mu ga bayan wannan lamarin.
To amin summa amin.
gashin nan za mu faro ta ne a gida. Babban abokinka.
Baba Yakubu makeri ba. Ke san yayi babban rashi.
Ya rasa ne.
Ya rasa ɗaya daga cikin ya rasa shekara ɗaya daga cikin shekarun da aka rubuto masa. Saboda haka yayi rashi.
Baba.
Lalle yayi rashi. Rashi yayi rashi indo rashi.
Ni kuma kai ka babba ko ta magana kuma ta
dai lalle ni ba murna zan taya shi ba ni jaji zan yi masa saboda yayi rashin wani abu daga cikin lokacin shi na duniya
to kaji ni wani nace wa yau muna maka inji ta Bature happy birthday sai kuma idan san yin yana cewa wai jaji zan maka ko ta to
lalle jaji za ya kamata a yi mishi saboda ya rasa ɗaya daga cikin abin da ya rasa lokaci
yawa to di baba Yakubu makeri ina maka barka da ganin wannan shekara cika shekara da kuma cikin ikon Allah ganin shiga wata sabuwar shekara
ai to gaskiya
kam Allah ya sa ta zama da alheri a gare ka Allah ya ƙara nisan kwana
to amin kuma Allah shi wa sauran rayuwa albarka Allah shi jagora
Allah ya bai mai ta
to amin to ni kuma kamar yadda na faɗa ni ana bangare baba jajanta maka zan yi ina maka jaje akan rasa daya daga cikin shekarun da Allah ya rubuto maka yi a duniya saboda haka jaje zan yi maka don rashi ne kai amma dai duk da haka nan muna addu'a Allah shi wa sauran rayuwa albarka kuma Allah ya sanya alheri kuma Allah shi jagora kuma Allah shi bamu abinda rai ka so da kuma abinda rai zai ci
yara ba to abin suma abin we shall we show up be by the tail of your mouth my mind we show up be by the front of the mouth what in the ya what by the ya how could they bari mu mika wannan gaisuwar ta'aziya ga iyalan bakwai dan Dela Kasim Nasarawa Malumfashi wanda Allah ya wucikawa to muna mika gaisuwa ga dukkan iyali Mrs. Dina Sallau Musa Tsiga kuma gaisuwar fata alheri ga ma'aurata iyalan Mr. and Mrs. Godwill da Julie Donok Wabdiel to Allah yasa na faɗi wannan Wabdiel daidai mutanen Plato da kuma Professor Ezekiel da Professor Christiana Gayebes duk wayannan gidan menene ake cewa shehuna malamai ne to suna gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa auren ƴaƴansu Shelon da Balmun soja ne a nan Amurka to zai je gida ya aure zai wannan auren ne za a daura auren ne ranar Asabar mai zuwa da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Plateau da take kan hanyar Liberty Dam a cikin garin Jos ake bayyana cewa duk wanda ya zo auren za a gaya mishi inda za a yi wannan biki ka san biki ne na zamanin corona to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna ƙara mika gaisuwa fata alheri ga iyayensu waɗanda aminaina ne ƙwarai da gaske Professor Ezekiel da Professor Christiana Gayebes
to madalla kika ce dai duk gidan professor shine dai kenan
ana ma magana anin su alli
Allah sarki Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah ya sa a haifi professor shi duka
amin
to madalla to a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na abar ya huce zuwa ga Alhaji Bagudu Kwantagora akan daurin auren dansa Nasiru Bagudu Sarauta da amaryarsa Zainab Yakubu Gimbiya wanda za a yi a yau Asabar dinnan wato 18 ga watan 7 shekara 2020 a kofar gidan sarkin Fawa Kwantagora da misalin karfe 10 na safe to muna fatan Allah ya sa a yi wannan aure lafiya kuma Allah shi bada zuriya ɗaya baya ba su zaman lafiya wato wani abu in kin lura duk daura auren da wato gidan Sarauta ne shi dai angon wato Nasiru Bagudu Sarauta amaryarsa kuma wato Zainab Yakubu Gimbiya sannan za a yi daura auren a gidan sarkin Fawa to muna fatan Allah ya sanya alkhairi kuma ya sanya albarka a wannan auren
to babban magana amin su mu amin mu a ribakin Halima mutaka raba
wato takalmin kaza ba
zumuncin zamani soyayya yi sansani aure miki hari dangi na taya mama raina lani ahai
bare huce ga Ahmed Jafet a Kaduna da Sharere Bulus Usman James Lakwaja jihar Niger sai kuma John Yakom a karamar hukumar Billiri jihar Gombe da fatar an tashi lafiya
to a gaba kuma malama Grace sai kuma gaison fata alkhairi zuwa ga abokanmu da suke bibiyar shafukanmu na sadarwa musamman Facebook wato baban Yasir da Kabir Hamza da Young B da Sadiq Abdu Modibbo da Fatima Bintu da Mamanji Adamu da Cefa Ile Isiyaku da Halima Isa sai Shaibu Sa'idu sai Zainab Aliyu Lare da Maman Sayyada da Dahir Musa da Abdullahi GY da Umar Abdullahi da Abdulsamad Aliyu mai fata da kuma Muhammad Aminu da fatan suna cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali da wadata
to sai daga gaba kuma muna mika gaisuwar abare huce ga ma'abotan sashen Hausa a wannan dandalin mu na sada zumunta Facebook Abdulsalam Idris da Musa Adila sai Idris Ahmed Idris da Ibrahim Adamu sai Musa Ruguzazu da Tunani da Abdulkadir Abdullahi sai Katima Mudassir Ahmed da Mustafa Abubakar Saraki sai Ahmed Bid Musa da Nasir Bello gaisuwa a bare huce zuwa ga Abubakar Bello da Faiza Garba Abdullahi sai Awal M Umar da Nura Muhammad Shagari
gaba kuma sai gaisuwar fata alkhairi kamar yadda muka faɗa zuwa ga Musa Abdullah da Idris Ahmed Idris da Ibrahim Adamu da Musa Ruguzasu da kudantudan tunani sai kuma Abdul Nasir Abdullahi da Khatimu Mudassir Ahmad da kuma Mustafa Abubakar Sarki da Muhammad B Musa sai Nasir Bello da Abubakar Bello da Faiza Garba Abdullahi da Awwal M Umar da Nura Muhammad Shagari da Abdul Mumin Abubakar da Sabitu Sa'adu da Bilyaminu Umar na Kasari wanda aka fi sani da Bilyaliman na Kasari da Abubakar Mai Saje da Lawal Abubakar da da Umar Sani da kuma Abubakar Shehu Sanyinna da fatan suna cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali.
Aisuwa ta Sokotawa daga Dan Sokoto. Zaidu Bala ya aiko da gaisuwa ba wanda ya gaida, ashe Zaidu, ashe haka kake, ba wanda ya gaida sai Sokoto barka.
Ai to ai duk tsuntsukukan gidansu yake yi aka ce zaba ka bai laifi ba ai.
Daga Bella Beach gidan Madi Sokoto da Burtala menene ST Sokoto.
Ba eh kware da gaske.
Abdullahi Balarabe Sokoto, Hassan Muhammad Dinanci Sokoto, kai ta cewa Sokoto duk abin da zace ka ce Sokoto.
To Sokoto, Sokoto.
Bashar Bala Bashar
Sokoto, Sokoto.
Nura Harandim
Mahe
Sokoto. Biliya Yeriman bore borin Facebook Sokoto.
Sokoto.
Sai kuma Biliya.
Biliya Leman na Katsari.
Biliya Leman Sokoto to dai Sokotawan sun yawa dan haka ba zan ma iya karanto su duka ba. Sokotawa ne ya jera ba iyaka. Amma bari ka ji.
Eh.
Ai zai da ma san kan tsiya. Ni ina nan ba murga mun warware wato da babban yaya. Eh kada sagir kuma ya sake sani wai na sinina wai the grace alheri abdu Sokoto.
To ayi dai ai
to kana sagir ba ni na fada ba Zaidu ne ya cusa ni a cikin wannan ni
a to bari mu ƙara guda ai da kanal sagir Sokoto
ba ni na fada ba
sannan da kuka she ka Sokoto duk mun bazu
da fata an tashi lafiya
madalla to sai kuma can a sakon gaisuwa na fata alkhairi zuwa ga Shamsuddin Ali da Hassan Umar da Tasiu Adam da Muhammad Abubakar da Dauda Ibrahim da Sagir Sa'id Suleiman da Muhammadu Abuba daga jamhuriyar Niger sai Yahaya Sule dan Kanjiba da Aminu Muktar Gammo da Hafiz Zamani da Badamasi Abubakar da Saratu Ahmad da Abubakar Dalladi da Ishaqa Usman da Yusuf Abbas Karshe da Hafizu Abdullahi Ibrahim da fatan suna lafiya.
Amin suma amin to na sanyi na komi kirkinka baka gama kasuwa daga gaisuwa sabili da haka zamu karanto zango na karshe na gaishe daga ma'abutan sashen Hausa a dandalin mu na sada zumunta Facebook. Abubakar Isa Gabsina Abubakar sai Yamantal Ezra da Awana Bunu da Abubakar Yusuf da Muhammad Awad sai Real Justice da Salim M Salim sai Nuriyatu Mumin da Musa Zakku Uba da Bashir Sharif da Alhaji Haruna sai Nuruddin Mai Nasara Isa da Suleiman Muhammad da Idris Isa daga ƙarshe muna mika gaisuwar Hawa ƴar Boyi ko kuma ƴar Boyi ce daga ƙarshe muna gaida Hajara Muhammad da fatar duk an tashi lafiya.
To amin summa amin kuma dukkan su muna yi musu fatan alkhairi kuma Allah ya sa suna cikin koshin lafiya.
To amin summa amin na san yana kana ta kwasa dariya wai Fulani sun aiko maka labari.
A ba Fulani suka aiko min labari ba zan iya cewa Larabawa suka aiko min labari saboda wato sako ne muka samu daga Gazali Kabir Lolo daga kasar Saudiya shine ya aiko mana da wannan labarin wato kamar yadda ya ba labari ne akan irin zaman su wato yadda suke zaune a can kasar Saudiya wato suna zaune ne a wani gida tare da wani tsohon Balarabe haka irin mutane duka suna girmama shi su duka suna kiransa Anni wato in aka ce Anni da Hausa abinda ake nufi kaman dan uwan uba kenan dan uwan uba to shine to haka suke kiransa to ana nan suna zaune haka irin duk ana da girmama shi haka ana kiran shi da Anni to ranar kawai sai Allah ya kawo wani dan kasar Bangladesh ya zauna shi ma a gidan ya kama haya a gidan to kin san kaman yadda wasu mutane misali in muka dauki a Najeriya kaman Yarbawa haka kin san tsarin sautin su idan ka ce Yarbe ya ce maka a wasu lokuta sai ka ji ya ce maka ha don ba ku ba zai iya ambata a haka kai tsaye ba to abin da ya faru kenan dan Bangladesh bai iya fadin a sai dai ya ce ha saboda haka bai iya kiran shi Ami sai yana kiran shi Hammi
haka ne yake
yawa so sai yana ce mishi Hammi to kuma ke Hammi abin da yake nufi Hammi da Hausa a fassara yana nufin dumamen tuwo ko kuma zazahe kamar yadda muke cewa a Sokoto dumamen tuwo kenan tuwo wanda aka zaza aka dumama shi da safe to shine in yazo sai yana ce eh to in yazo sai yana ce mishi hanni
to ashe dumamen tuwo yake nema
ashe dumamen tuwo yake kiran shi to in yana cewa hanni shi mutumin tin yana hakuri ranar sai ya kasa hakuri sai ya ce mishi hanni sai ya ce kai 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 ne hanni wato kamar ya ce mishi dumamen tuwo yace kai kai ne dumamen tuwo
kai ne dumamen tuwo
eh zai ce masa eh kai ne dumamen tuwo wato shi yana ji ya ce masa dumamen tuwo ne yace to a to ba ni ne dumamen tuwo ba kai ne dumamen tuwo amma ba ni ne dumamen tuwo ba
eh ana batun su professorshi na ƴaƴansu za su yi aure sai ya tuno min da wannan labarin na wani yaro da suka rubuta jarabawa. Suka rubuta jarabawa aka dawo gida ya zo ya faɗa baban shi yana jira ya iso ya ji ya samu cin jarabawan. An yi jam ne. Ana dawowa sai baban ya ce to na ji an ce jam ya fito ko? Me ka samu? Sai yaron ya ce ba baban baba monitor mu bai ci ba. Sai baban ya ce asha. To kai fa sai yaron ya ce ma baban baba ai Amina ma da ta wace ci makarantar mu na a wancan gasar da aka yi innan ita ma bata ci jarabawa ba sai baban ya ce ai yanzu ba sai tambaya ba sai baban ya ce subhanallahi to kai fa sai yaron ya ce baba Aliyu nan wanda yake bada na daya a aji shi ma bai ci ba sai baban ya ce ikon Allah to kai fa sai yaron ya ce baba ya ce mishi baba Musa wanda yake mana extra lesson din nan shi ba bai ci ba sai baban ya ce kai wannan abu bai daɗi ba sai baban ya ce to kai fa to shin ni baba ni aljari ne duk waɗannan fa sun fi ni kokari amma ba su ci ba yace ishe wallahi baba ko kai da karfa kalmu da jarfa na faɗuwa za ka yi yana neman yadda zai sauko ba tare a ce ai ba shi kadai ne ya faɗi ba kowa ma
ya faɗi a ciki
ka yi karfi da jarabawa nan kabanci tunda ba a aljani ba ne
wato ya riga ya shirya ma ba da amsa
ai shi ne malaman jami'a ba su aure da professor best Christy best da Ezekiel best Allah ya sa an yi a dace kuma ya jikoki su zama professorshi masu jin jarabawa na ga malama ta fara daga bada hadin sabili da aka tilas buja burki na yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Sai da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.